sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22-25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niyya sai VOA Africa zango na 102.5 a jamhuriyar Niger. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi kasar Ghana, kuna kuma ya kama mata hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da babama Yakubu Makiri ne daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya yi fitowar farko a bayin jama'a a yau Juma'a tun bayan da sojojin kasar suka masa daurin talala a farkon wannan mako. Sannan jami'an tabbatar da abin doka da oda a Amurka sun bada sanarwa a jiya Alhamis cewa sun kama mambobi kusan 300 na wata kungiyar ƴan daba mai suna MS-13. A yau Juma'a ne kuma ake sa ran shugaban yankin Catalonia da aka yi waje da shi Carles Puigdemont da wasu ministocinsa za su bayyana gaban kotu a kasar Belgium.
Kanin labaran kenan. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake jaddada niyyar gwamnatinsa ta yaki da cin hanci da rashawa da kuma inganta rayuwar talakawa. Sai dai masu kula da lamura na batun cewa batun shige da fice ne yana da muhimmanci. To ko menene dalili?
A yanzu magana da nake gaya maka, talakan Najeriya ya rasa ina zai sa kansa, kuma duk ba wani abu ne saboda rashin masu ba da shawara da suke tare da shugaban kasa.
Muna kuma da rahoto kan shirin gwamnati na farfado da kamfanin jiragen sama na kasa. Mahmud Lalo zai shigo da shirin Duniya Amurka wanda ke kawo muku ɗaya daga cikin manyan labarai da suka dauke hankalin Amurka a wannan mako. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayuwa da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Da daddan shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya fito wani farko a bayin jama'a a yau Juma'a tun bayan da sojojin kasar suka masa daurin talala a farkon wannan mako. Mugabe ya isa jami'ar Open a wajen babban birnin kasar Harare don halartar taron yayi dalibai a matsayin babban bako. Rundunar tsaron Zimbabwe ta fitar da hotuna da dama na shugaban a jiya Alhamis yayin da aka karanta wata sanarwa tarun da nan sojojin a kafofin yada labarai na kasar.
The ZDF said they are currently engaging with the commander in chief President Mugabe on the way forward and will advise.
Sadarwar ta ce rundunar tsaron Zimbabwe tana wata ganawa da shugaba Mugabe wanda shine babban komandan rundunar sojojin kasar akan mataki na gaba. Kuma da zaran ta shawara da zaran ta gama wannan ganawa za ta shawarci wato kasar akan abubuwan da suka tattauna. Wasu ƙarin hotuna sun nuna shugaba Mugabe na ganawa da rukunin masu shiga tsakani daga Afirka ta Kudu da kuma jagororin sojojin kasar da suka dage cewar wannan ba juyin mulki bane. Kungiyar nan mai ƙarfi da tasiri ta tsofaffin sojoji da suka yi yakin kwatar ƴancin Zimbabwe ta bayyana wannan mataki da sojojin suka dauka a zaman gyara ba tare da zubda jini ba. An yi imanin cewa uwar gidan Mugabe tana shirye-shiryen haye kujerar mijinta kafin sojojin su yi yunkuri. Rabun da a ganta a yau sama da mako daya a wajen wani gangami tare da mijin nata. A yanzu haka dai ba a san inda take ba. A halin yanzu wasu jigajigan adawa na Zimbabwe suna bada shawaran kafa gwamnatin wucin gadi kafin zaben da tun farko aka shirye yi a shekara mai zuwa. Madugun ƴan adawa na ƙasar Zimbabwe Morgan Changrai ya yi gargaɗi Mugabe ya yi murabus daga wannan mukami na shugabanci.
Jami'an tabbatar da bin doka da oda na Amurka sun ba da sanarwa a jiya Alhamis cewa an kama membobin kusa 300 na wata ƙungiyar daba mai suna M13, mummunar ƙungiyar ta da fitina da gwamnatin Trump ta lashe takobin kawarwa daga titunan Amurka. An yi kamen ne a cikin 'yan makonni a wani gagarumin shirin murkushe ayyukan 'yan daba da aka bai wa suna Operation Raging Bull. Jami'ai sun ce a ƙarƙashin wannan shirin da hukumar shige da ficin baƙi da kuma kwastan ta Amurka take jagoranci, an kama 'ya'yan ƙungiyar M13 su 214 a nan cikin Amurka, yayin da kuma aka kama wasu 53 a ƙasar El Salvador. inda wannan kungiya ta samu asali. Wannan shiri mai matakai biyu na murkushe kungiyar M13 da hanyoyin samun kudadenta a fannin fadin duniya an fara aiwatar da shi tun zamanin gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama, amma kuma an kara tsananta shi a karkashin shugaba Donald Trump. Bamba Anthony Jenner na Amurka Jeff Session ya faɗa cewa wannan muhimmin mataki ne da gwamnatin shugaba Trump ta dauka kan yan daban M13 wacce ake samun ƴaƴanta a cikin manyan laifukan kisa a fadin kasar.
A yau Juma'a ne ake sa ran shugaban yankin Catalonia da aka yi waje da shi Casper Damunt da wasu ministocinsa guda hudu za su bayyana gaban kotu a wata wato a kotun Belgium na saba da takardan kame da kungiyar tarayyar Turai da kasar Spain ta bayar. Kotun za ta saurari takaddamin a asirce daga masu shigar da kara da kuma lauyoyin tsofaffin jami'an Catalonia kafin ta zantar da hukuncin mai da su kasar Spain, inda za su huskanci shari'a akan tawaye data da fitina akan rawan da suka taka wurin neman yancin yankin. A watan da ya gabata ne Madrid ta bada takardar kamo Puigdemont da wasu tsofaffin ministocinsa guda hudu waɗanda suka arce zuwa Brussels ta kasar Belgium, kuma suka yi watsi da takardar sammacin bayyana gaban alkali na Spain, suna faɗin cewa ba za a musu adalci ba a shari'ar. Hukumomi a Spain sun tsige Puigdemont da majalisar ministocinsa mai wakilai 13 daga ofishi saboda yunkurin da suka yi na ganin cewa sun balle daga kasar Spain. Yau Juma'a ne karon farko da kotun za ta fara sauraron wannan karan, wanda ake ganin za ta zama cece kuce a cikin kotu, inda bangarorin za su iya ɗaukaka kara akan hukuncin kotun.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga kasar Kamaru na nuni da cewa ginin majalisar dokokin kasar ya kone kurmus sakamakon wata gobara da ta tashi. Jami'an tsaro da ma'aikatan kwana-kwana sun shafe sa'o'i suna kokarin kashe gobara a majalisar da ke birnin Yaounde. Dan majalisa Onu Konu, wanda ya shafe sama da shekaru 15 a majalisar, ya yi wa wakilin Garba Awal ƙarin haske dangane da lamarin.
L'Assemblée nationale a brûlé.
Majalisa ta kama da gobara, amma yanzu dai muna kokari mu sanya binciken gwagwab na ganin anda aka tayar da gobarar. Gobarar da ta tashi dai a bayan na 3 zuwa na 4 ne, anda duk cikin farfadiyan majalisar ta kone da ma ofishoshin manyan ma'aikata wanda suke aiki a majalisar. To, shekara na 1995 ne zuwa 2013 majalisar sau uku dai take kamawa da wuta. Amma wannan ne karan farko da majalisar ta kone kurmus haɗi da ofishin shugaban majalisar dokokin na ƙasar jamhuriyar Kamaru Kabayage Jibrin.
To, madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda uku sun sabunta roƙonsu ga rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia da ta buɗe hanya domin samun damar shiga da kayan taimako ga dubban mutane da suke cikin mawuyacin hali a ƙasar Yamal.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla, bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Abuja, Najeriya, inda wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya yi nazarin littafi da makarraban shugaba Muhammadu Buhari suka kaddamar da ya zayyana nasarorin da gwamnatinsa ta cimma cikin shekaru biyu da kama mulki.
Kaddamar da littafi kan jagorancin shugaba Buhari da jami'an labaransa suka wallafa da ya zama mizanin auna aikinsa na rabin wa'adi ya kunshi musamman bayanai kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Buhari ta yi kamfen a kai. A jawabinsa, shugaban ya amfani da damar wajen gode wa 'yan Najeriya bisa addu'o'in da suka yi masa a lokacin da ya jinya a London. Yana mai cewa yanzu mutuncin Najeriya ya farfaɗo a idon duniya, har ma shugabannin ƙasashe na sha'awar shigowa Najeriya duk wata, na yadda Najeriya ta fara zama mai gaskiya. Littafin ya auna yadda gwamnatin PDP ta yi mulki na tsawon shekaru 16 da nuna ta yi sanadiyar tattalin arzikin Najeriya.
In governance, they earn a red card, but in corruption, they won the gold.
nan ma uban APC ne Ahmed Bola Tinubu ke cecekar tsohuwar gwamnatin ta PDP da cewa ta samu jan kati a mulki sannan ta samu gagarumin yabo wajen cin hanci da rashawa. Mai goyon bayan gwamnatin Buhari Salisu Bakare Damaturu bai goyi bayan yadda littafi ya yi magana kan manufofin tattalin arziki ba, musamman ma bangaren hana shigo da shinkafa da kuma motoci daga Kwatano.
Ni idan nayi la'akari da wani abu guda ɗaya sai na ce ya kamata ma a dinga biya musu haraji ana shigowa da su, saboda a yanzu magana da nake gaya maka Kwatano mota tana shigowa Najeriya, haka kuma shinkafa tana shigowa ta barauniyar hanya. To kaga irin wannan wanda talaka shi yake cikin hakuba, wanda a yanzu magana da nake gaya maka talakan Najeriya ya rasa ina zai sa kansa, kuma duk ba wani abu ne saboda rashin masu ba da shawara wanda suke tare da shugaban kasa. Shugaban kasa ya kamata ya sani a Najeriya nan akwai mutanen da ba sa farin ciki ya share wa talakawan Najeriya hawaye, su dai bukatar su shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ta bakin jini a gun talakawa. To wannan ya kamata shugaba Buhari ya farga.
Sunana Alhassan Jibrin Tatale, wanda ya dade yana siyasa tun 1983. Talakan da sai ya fita ya yi saro itace ya zo ya sayar a jeji. Yau idan talakan ya je lodo itace ko damin goma ya zo ya sayar, ba zai siya masa kwanin masara ba ko kwanin shinkafa ba. Amma a da dami daya zai siya maka kwanin masara zai ma cefa ne, amma yanzu ba. Saboda haka ina kira ga shi Buhari da sake naɗa team masu gaskiya da amana su duba kuka halin da talakawa suke ciki.
Haka nan shi ma ɗan APC Yawo Ciroman Bakan Daura ya ce rashin ingancin jami'an gwamnatin ya hana ta cimma nasara duk da gaskiyar shugaba Buhari.
Tunda su suna nan gidan ba sa jin abin da ake cewa, mu muna jin abin da ake a matsayinmu na shugabannin jam'iyyar lokar gamma zuwa wasu. Saboda koken ya yi yawa, haka aka rinka akan sakataren gwamnati Babacir, aka yi kunnan kashi da wannan abin ba wasa ne, sai gashi abin ya
Jami'an labarun shugaban da suka hada da Garba Shehu da Femi Adeshina suka wallafa littafin. Nasira da Ma'ali Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To sai kuma harkokin sufuri a Najeriya, inda ministan harkokin sufurin jiragen sama Hadi Sirika ya sanar da kammala shirin sa hannu a yarjejeniyar kafa kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasa. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, Captain Bashir Sudangi, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar matuƙa jiragen sama ta Najeriya, ya bayyana alfanun wannan yunƙuri.
Babban matsalar da ake samu cikin harkoki na jiragen sama da ake a Najeriya da kamfanonin da aka shirya ne nan Najeriya da kuma sauran abubuwan da gwamnati ke sa hannu ana yi. Amma idan aka sa mutanen kirki kuma wanda suka sa abin, abin ne mai kyau kuma abin ne mai yiwuwa.
Kamar wannan kamfanonin na Boeing da kuma Airbus na Faransa, wanda shine zai ba da kamar bangare na gyara da kula na waɗannan jiragen, kana ganin ƙwararru ne, amintattu ne, za a samu yin aiki na ƙware idan wannan abu ya tabbata da su za a yi shi?
Kamar Boeing misali da kuma su Airbus, Boeing kusan jiragen duniya gaba ɗaya yanzu Boeing ita ce gaba idan kera jirgi, kuma ga yawanci mu a Najeriya, yawancin jiragen da suke aiki a Najeriya wanda suke Najeriya duk kira Boeing. Boeing mutanen Najeriya duk wani wanda ke tuka jirgi Najeriya da wanda yake gyaran jirgi Najeriya da maintenance, za ka cewa Boeing su suka tuni su suka iya kuma shirke amfani shi.
Captain Bashir Sodangi kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya, wani mai fashin baki akan sufurin sama Malam Ibrahim Dahiru ya bayyana min muhimmanci da kuma tasirin da wannan tsarin zai yi na kafa kamfanin ƙasa a jerin kamfanonin da za su sufuri a Najeriya.
Bayan wannan taimako da shi wannan kamfani na jirage na ƙasa zai yi, muna ganin zai taimaka kuma wajen ɗaukar ma'aikata 'yan Najeriya. Duba za ka ga muna da manya-manyan matuƙa jirage zaune ba su da aikin yi, akwai kuma injiniyoyi da kuma masu kulawa da su harkokin jiragen na sama, dukkansu suna nan. To muna ganin Allah ya so yadda za a iya samun falala ta samun aiki ga jama'a masu ɗimbin yawa idan aka girgizo da wannan kamfani na jiragen sama.
Amma baka ganin kamar zai iya kawo cikas game da kamfanoni na cikin gida na 'yan kasuwa?
Ni ina ganin ba zai kawo ba, domin gaskiya Najeriya tana buƙatar ƙarin kamfanonin jiragen sama da yawa, domin in ka duba za ka ga akwai ƙarancin su sosai, kuma waɗanda muke da su za a ga mafi yawa sun riga sun naɗa kayansu sun yi gaba domin matsaloli da suka fuskanta. Kuma muna ganin idan aka ci gaba da haka, don tabbas akwai matsala wajen wato harkokin jiragen sama ko ina a duniya. Za ka ga cewa idan babu irin wannan kamfanonin jirage na kasa akwai matsala sosai wanda jama'a za su fuskanta.
Malam Ibrahim Dahiru kenan, kamar yadda Malam Hadi Sirika, ministan sufurin sama na Najeriya bayyana, a ranar 20-22 ga wannan watan ne ake sa ran za a yi wani kasaitaccen taro na kasa da kasa akan sha'anin sufurin jiragen sama, inda yace a lokacin ne ake sa ran za a rataba hannu ga wannan yarjejeniya. Umar Faruk Musa, mur Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar, sabon jakadan Amurka a Najeriya, wato jakadan Najeriya a nan Amurka, mai shari'a Silvanus Adewere Nsofo, ya bayyana cewa 'yan Najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare suna da rawar da za su taka wajen kare mutuncin ƙasar. Jakadan ya bayyana haka ne a hirarsu da abokin aikinmu Abdul Aziz Adili Toro jim kaɗan bayan isowar sa nan DC domin kama aiki.
They must comply with the laws of the country and work to push forward, work for the success of the country where they live.
Kira na gare su shine su ci gaba da kasancewa masu bin doka da oda, kuma su kasance masu aiki tukuru domin ganin sun ci gaba da tsare martaban kasar su, da ganin ta samu ci gaba mai ma'ana ta dangantakarta da nan kasar Amurka. Kuma yana da amfani su kasance suna taka rawar da ya kamata a ce sun taka domin samu nasarar kasar da suke da zama. Kamar yadda ake cewa a harshen mu na Ibo, wurin da kake da zama nan ne gidanka.
Da yake magana kan dangantakar Amurka da Najeriya, kuma musamman idan aka auna wannan sabuwar gwamnati ta Donald Trump da ta Obama, jakadan ya ce kasashen biyu tamkar Hassan da Husseini ba su da buri banda ci gaba al'ummarsu da zaman lafiya a fadin duniya. Da na tambaye shi ra'ayinsa kan manufofin Amurka game da Afirka musamman Najeriya karkashin gwamnatin Donald Trump, kuma sai ya ce,
well, I think it's a evidence cooperation.
Wannan batu ne na haɗin kai. Amurka na da kyakkyawan dangantaka da kasashenmu na Afirka da ma ita kanta Najeriya. Wannan yasa muke samun nasarorin da muke samu da ma waɗanda muke fata mu samu nan gaba.
Na nemi shi da ayyukan wasu ƴan Najeriya da suka rati bikin maraba da sabon jakadan. Da farko ga Ojiaku Fatima Alabo ta ce,
"On taro yau this evening to welcome ambassador Sabon Justice Nsofo Ndiewere, the ambassador designated to the United States. Muna so taro to give him a welcome party."
To me kuke so ku gani shi wannan sabon jakadan ya taimaka muku cikin aikin da kuke yi.
To muna so Nigeria ya je forward, especially while dealing bilaterally with the United States of America. I kasan for a long time bam the ambassador now, and now that Musa mu, we wish and hope for the best thing to come.
Sunana Esther Michael Gomo, mun zo mu yi murna saboda Allah ya kawo mana ambassador a Nigeria Embassy Washington DC. Kun san yaje da muna nan muna jira ambassador so yau Allah ya kawo mana shi lafiya. So muna nan muna murna.
Sunana Sufiyanu Buhari, ɗan Najeriya da ke zaune America, mun taru ne mu yi ma sabon ambassador Najeriya a America barka da zuwa. Dole mu yi murna, yau ranar murna ne, ranar farin ciki. Allah Ubangiji ya nuna mana ambassador mu ya shigo America, za mu lafiya. Sai mu saura muna miki fatan alheri, Allah kuma ya ba shi iko. Abin da aka tuno da shi ne, Allah ya ba shi iko gudanarwa.
A farkon wannan makon ne 'yan kasar da dama suka halar ofishin jakadancin Najeriya da ke nan Washington DC domin su marabci sabon jakadan wanda zai maye gurbin marigayi ambassador Ade Adefuye, wanda Allah ya rasuwa shekaru biyu da suka wuce. Abdul Aziz Adili Toro, VOA Hausa daga Washington.
A gaida wakilanmu duka da kuma abokin aikinmu Adili Toro. To kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 10:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako, za mu dubi ne kan yadda wani ɗan gudun hijira daga Liberia ya zo nan Amurka ya zama ɗan ƙasa, har ma ya tsaya takarar magajin gari a wani birni da ake kira Helena, ya kuma samu nasara. Birnin da kusan ilahir mazaunansa fararen fata ne. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin kon wane ne wannan ɗan asalin ƙasar ta Liberia. Sunana Mahmud Lalo. A wani lamari na bazata, an zaɓi wani ba Amurka ɗan asalin ƙasar Liberia da ya gudun hijira, wato Wilmot Collins a matsayin magajin garin Helena dake jihar Montana a nan Amurka. Bayanai sun nuni da cewa shine ba Amurke dan asalin Afirka na farko da aka taba zaba a wannan mukami a tarihin jihar ta Montana. Collins da matarsa na daga cikin ƴan ƙasar Liberia da suka tsere yakin basasan da ya barke a ƙasar cikin shekarun 1990. To amma kuma sai gashi ya kai matsayin magajin gari shekaru 23 bayan isar shi birnin na Helena.
And I don't know how they got my wife's number and they started calling my wife. And she said, put your phone back on, put your phone back on.
A haƙiƙanin gaskiya na kashe wayata, amma kuma ban san yadda suka samu lambar mai ɗaki na ba. Sai suka fara kiranta. Sai ta ce min, ka kunna wayarka, ka kunna wayarka. Amma dai ina mai farin ciki da al'ummar Helena suka bani wannan dama na musu aiki. Ina kuma da niyyar na zaƙe na yi wa wannan birni aiki.
Has given them this chance to work for them, and I intend to work my hardest for the city.
A lokacin da ya tsere daga kasar sa ta Liberia, matarsa wacce ta fara yiwa gaba na dauke da juna biyu, inda matar tasa har ta fara karatun college da taimakon wasu mutane a nan Amurka. Amma Colin sai da ya jira shekaru biyu bayan da ya mika takardun sa na neman mafaka a matsayin dan gudun hijira kafin ya tarar da matar tasa a nan Amurka. Da kuma isowarsa ne, Collins, wanda a da malamin makaranta ne a Liberia, ya fara ayyuka biyu, ɗaya matsayin mai gadi a wata makaranta a birnin na Helena, da kuma aikin baiwa matasa shawara.
When I was finally allowed to come to America, my little daughter was turning 2 years old.
A lokacin da aka bani damar na shigo Amurka, shekarun ɗiyata biyu ne kawai. A wannan lokaci ne kuma na fara ganin ta. Wannan abun ya faru ne a ranar 17 ga watan Fabrairun shekarar 1994.
That was February 17, 1994.
Amma duk da haka Collins bai zauna kawai ba, sai ya koma makaranta har ya samu izinin zama dan ƙasa, kai har ma ya aiki da rundunar sojin Amurka. Duk da nasarorin rayuwa da ya samu shekaru 20 da suka gabata, da wani ya ce ma Collins zai zama magajin gari a nan Amurka, da ya ce an raina mai hankali.
I would laugh so hard because, you know, when we fled our country.
Ai, da na tuntsire da dariya, saboda ka san a lokacin da muka tsere daga ƙasarmu, abin da ke zukatanmu kawai shine mu samu damar inda za mu sake sabon rayuwa. Sai kuma wannan ƙasar ta ba mu wannan dama. Idan da zan samu damar mayarwa da wannan al'umma ko da rabin abin da ta bani, rabi kawai, da burina ya cika.
My life is complete. Just half. I'll be thankful.
Masu lura da al'amura dai sun ce wannan wata dama ce da Collins ya samu, yayin da zai fara wata sabon rayuwa ta shugabanci. A wani labari na daban kuma, Rasha ta yi gargaɗi ga gwamnatin Amurka cewa za ta sa wasu kafofin yaɗa labaran Amurkan tara a rukunin bakin ƙasashen waje, waɗanda ba za su samu kariyar da ofisoshin diplomasiya ke samu ba a ƙarƙashin wata sabuwar doka da Rasha za ta ƙirƙiro. Wannan dai martani ne ga wata buƙatar da Amurka ta gabatar a kwanan nan, inda ta ce za ta saka gidan talabijin ɗin RT da Rasha ke tallafawa a irin wannan rukuni. Ma'aikatar shari'ar ƙasar Rasha ta ce ta sanar da muryar Amurka da Radio Free Europe da Radio Liberty da wasu rassan kafafun yaɗa labarai 7 da ke aiki a Rasha cewa wannan doka za ta shafe su. Ma'aikatar ta wallafa sunayen kafafun yaɗa labaran a shafinta na yanar gizo, haɗe da wata sanarwa da ke cewa mai yiwa wannan sauyi ya zama doka nan gaba kaɗan. Jama'a da aka maka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Za mu madadin wakilinmu Sulaiman Muni Barma, sai kuma Stan Parker da ya haɗa ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa, a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
wa gaida Mahmud Lalo da duniya Amurka sai kuma kadan daga cikin dimbin rayu da kuma su saurare kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ya ce hakika dole sojojin Zimbabwe su dauki mataki ganin yanda shugaba Mugabe ke son maida mulkin kasar tamkar na gado daga Hafiz Balaraba Gusau. Sai sako na gaba ya ce yunkurin dakarun sojojin kasar Zimbabwe na kwace mulki daga hannun shugaba Robert Mugabe wani koma baya ne ga demokradiyyar nahiyar mu ta Afrika. Dan haka muna kira ga al'ummar kasar da su fito su kalubalanci wannan yunkuri matukar dai ba su goyen bayan sojojin kamar yadda kasar Turkiya suka yi a lokacin da sojojin kasar su suka yi irin wannan yunkuri daga Muhammad Salihu Kaura na Moda a Zamfara. Sai sako na gaba ya ce to Robert Mugabe daman ɗan magana kan ce duk abin da ya faru da damina to watan bakwai ne ya janyo mata. Sai sako na gaba ya ce muna kira ga sanata mai wakiltar Kebbi ta tsakiya a jihar Kebbi watan sanata Adamu Alero da cewa tun lokacin da muka zabe shi yau kusan shekaru 3 da suka wuce kenan yayi mana batan dabu bamu ganshi ba balanta na sako saboda haka sanata Adamu Alero ka sani akwai ranan kindilanci. Sai sako na gaba daga Yakubu Abdullahi Dambam yace assalamu alaikum VOA Hausa dan na jajantawa al'ummar birnin Maiduguri dangane da hare-haren kunar bakin waken da aka kai a garin wanda ya sanadiyar rayuwar mutane fiye da 10 daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ji kan waɗanda suka mutu kuma Allah ya kawo mana ƙarshen irin waɗannan hare-haren a Najeriya da ma duniya baki daya. Sako na gaba daga Sani Muhammad Chindo yace kai to kai harin ta'addancin da wasu ƴan kunar bakin wake suka kai a jihar Maiduguri abin takeici ne daga ƙarshe nake addu'an Allah ya kawo mana ƙarshen wannan hare-haren amin summa amin. Sai sako na ƙarshe yace assalamu alaikum VOA Hausa haba jami'an tsaron ƙasar mu Najeriya wallahi ci gaba da zuba idanu kuna kallon yanda ƴan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da cin karansu ba babbaka wallahi samsam bai dace ba. Sako daga Jummai Barikin Ladi da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada.
Hafsat Muhammad Maina da wasiƙun ku masu saurare yanzu kuma ga baba ya kintsa da muhimman kanin labarai.
Wasu hukumomin Majalisar Dinkin Duniya guda hudu sun sabunta roƙon su ga rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia da ta buɗe hanya domin samun damar shiga da kayan taimako ga dubban mutane da suke cikin mawuyacin hali a Yemen. Ana ganin killace ƙasar Yemen ba shiga ba fita shine ya haddasa akasarin rayuka da suka aka rasa a cewar shugabannin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da suka hada da hukumar samar da abinci da hukumar kiwon lafiya ta WHO da kuma asusun tallafawa kananan yara ta UNICEF. Waɗannan hukumomi sun ce mutane miliyan 7 suna kan hadarin fadawa cikin jama'a gafarci suna hadarin fadawa cikin matukar yunwa a kasar Yemen kuma akwai yuwuwar karuwan wannan adadin. Sanarwar haɗin gwiwar da hukumomin suka fitar na yin kira ga rundunar haɗin gwiwar da su ba da damar shiga da kayan taimako ga dubban rayuka a Yemen a wani matakin ɗauki ga aikin taimako wanda ya fi muni a cikin wannan lokaci a duniya. Da zaɓen shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya yi fitowar farko a bainin jama'a a yau Juma'a tun bayan da sojojin ƙasar suka masa ɗaurin talala a farko-farko wannan mako. Mugabe ya isa jami'ar Ofid ne a wajen babban birnin ƙasar Harare don ya halarci taron yayi ɗalibai a matsayin babban bako.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga iyalan Reverend Iliya Gata Malumfashi da dangi duka da kuma abokan arziki da suke tunawa da cika shekara guda da rasuwarsa yau. Allah ƙara dangana ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Malama Julie da kuma injiniya Majon ne kuma alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu ga masu gabatar da shirin yau da gobe.